This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraronmu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya, Murya Arewa. Kana kuma sauraronmu a na'urar computer suna edit dangula voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu aure, assalamu alaikum. Yanzu din Maladan Ibrahim a yau ne da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku cewa gwamnoni shidda na Arewa maso gabashin Najeriya sun yi taro domin farfado da tattalin arzikin yankin nasu. Kana mu kawo muku shirin rigakafi. Sai kuma sharhin jaridu tare da nasiha daga Qur'ani mai girma. Sa'ilin nan mu ba ku masu saurare dama ku bayyana ra'ayoyinku ta wayan tarho. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Prime Minister Girka Alex Tsipras ya faɗi jiya Laraba cewa ya himmantu ga shirin gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ranar Lahadi game da sharuɗin taimaka ma ƙasar da masu ba da bashi na Turai suka gindaya, a yayin da yake bayyana niyyar ƙasarsa ta amincewa da wasu sharuɗa kusan dai irin waɗanda gwamnatinsa ta yi watsi da su a baya. A martaninta, shugabar Jamus Angela Merkel ta ce ba za a sake tattaunawa ba har sai an ga sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta ranar Lahadi mai zuwa ɗin. Ƙasar Girka ta rabu da samun ƙarin tallafin Turai ne bayan da ranar Talata ta kasa biyan bashin hukumar lamuni ta duniya IMF na dala biliyan 1.8 kafin cikar wa'adi da tsakar dare. Wannan ne karin farko da wata ƙasar da ta ci gaba ta kasa biyan bashin IMF kafin cikar wa'adi.
Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa jiya Laraba cewa Amurka da Cuba sun amince su sake kulla dangantaka kuma suna shirin sake buɗe ofishin jakadancinsu a Washington da Havana a ƙarshen wannan watan. A yunƙuri na baya-bayan nan na kawo ƙarshen takaddama tsakanin ƙasashen biyu, Shugaba Obama ya ce sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai tafi Havana a wannan bazaran domin ya ɗaga tutar Amurka a ofishin jakadancin Amurka na farko cikin shekaru 50 da suka gabata. Takunkumin cinikayya da Amurka ta kakaba da kuma matsayin Cuba akan yancin ɗan adam na daga cikin batutuwan da har yanzu ke kawo tarnaƙi ga batun sake mai da hulɗa tsakanin ƙasashen biyu, waɗanda hulɗansu ta yi tsami tun lokacin juyin juya halin Fidel Castro.
Prime Minister Libya mai samun goyon bayan ƙasashen yammacin duniya Abdullah Al-Thani ya ce a shirye yake ya rattaba hannu kan yarjejeniyar raba mukamai tsakanin gwamnatinsa da masu kaifin kishin Islama waɗanda suka kafa wata gwamnati kishiyar tasa a birnin Trablus. Mr. Al-Thani ya faɗi yayin wata ziyarar da ya kai Malta jiya Laraba cewa mutanen Libya ya waɗanda ya bayyana su da wayayyu kuma masu kirki na buƙatar mafita game da daɗaɗɗiyar dambarwar siyasar nan ta ƙasar da kuma rashin tabbas. To amma ya ce yana sane cewa duk wata shawarar da aka yanke za ta gamu da waɗanda ke adawa da ita. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Bernardo Leon ya yi ta fama na tsawon wata da watanni don ganin ɓangarorin biyu sun amince su ci majituwar da za ta kawo, wato za ta bai wa kowannensu iko, sannan a gefe guda kuma ta ba su sukunin fuskantar barazanar ƙungiyar na mai da'awar kafa daular Islama ISIS. Libya ta yi ta fama da tashe-tashen hankula tun bayan hamɓare da ɗaɗɗen shugaba mai kama karya Muammar Gaddafi a shekara ta 2011.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Musulunci ISIS a taƙaice ta ce ita ta kai mummunan harin ta'addancin nan kan wuraren dubban ababen hawa a yankin Sinai Laraba wanda ya halaka sojojin Masar aƙalla 64. Jami'an sojan Masar sun ce jami'an tsaro sun halaka mayakan wajen 100 a fafata wadda aka shafe wani guda ana yi. Faɗan ya fi tsanani ne a daura da garin Sheikh Zuwaid, wata ƙungiya mai alaƙa da ISIS a Masar ta ce an auna wuraren dubban ababen hawa waje 15 a raharan. A farkon wannan satin shugaba Masar Abdel Fattah al-Sisi ya sha alwashin murƙushe 'yan gwagwarmayar Islama bayan da wani bom da aka ɗana a gefen hanya ya halaka wani babban mai gabatar da ƙara na gwamnatin ƙasar Hisham Barakat.
Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ce gwamnatinsa ta gayyaci shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA Yakuyi Amano zuwa Tehran don su yi aiki tare da jami'an gwamnatin Iran kan yadda ya kamata a ci gaba da tattaunawa a daidai lokacin da wakilan Iran kan batun nukiliya ke ci gaba da tattaunawa a birnin Vienna. Zarif ya yi wannan bayani ne jiya Laraba yayin da yake jagora ga wata tawagar Iran wadda ta yi wata tattaunawar kuma da tawagar Amurka wadda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jagoranta. A 'yan makonnin nan dai shugabannin Iran sun yi ta faɗi a fili cewa ba za a bar masu bincike su kai ga sansanonin soji da masu ilimin kimiyyar ƙasar ba.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana ƙasar Yemen a matsayin inda ake tsananin buƙatar kai ɗaukin gaggawa, inda ta ce sama da kashi 80 na mutanen ƙasar na matuƙar buƙatar tallafi. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa jiya Laraba cewa 'yan Yemen wajen miliyan 13 na fama da tsananin ƙarancin abinci, kuma sama da miliyan 9 da ƙyar suke samun ruwa idan ma har sun samu. Saudiya na jagoran hare-haren gamayyar ƙasashen Larabawa don maido da gwamnatin Abdulrabu Mansur Hadi. Labaran duniya kenan kuka saurara. Gwamnoni shidda ne daga jihohin Arewa maso gabashin Najeriya suka taro. Ga Nasir Adamel Kaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bisa umarnin shugaba Buhari, gwamnonin Arewa maso gabas sun gudanar da taro don duba sabbin matakan dawo da tsaro da farfaɗo da tattalin arzikin yankin. Jihohi uku na yankin sun fi fuskantar harin Boko Haram, inda su ma sauran ukun ke samun nasu kasan da zama tudun mun tsira ga 'yan gudun hijira. Gwamna Muhammad Abubakar na jihar Bauchi shi ya ɗauki bakuncin taron.
Mun karɓi rahoton wani kwamiti na musamman da gwamnonin jihar Arewa maso gabacin Najeriya suka kafa tun shekarar 2013. Wannan kwamiti ya shirya wani babban taron koli na farfaɗo da tattalin arzikin wannan shiya ta Arewa maso gabacin Najeriya. A wannan lokaci gwamnan jihar Gombe shi ne ya jagoranci wannan shiri. To daga lokacin da aka yi wannan babban taron koli ɗin ya zuwa yanzu ba a samu daman an karɓi rahoton wannan kwamiti ba. Dalilin haka ne yasa muka shirya aka zo nan wurin gidan gwamnatin jihar Bauchi da ke a Sokoro aka karɓi wannan rahoto. To shi mahimmancin wannan rahoto shi ne ya kunshi hanyoyi na farfaɗo da tattalin arzikin shiyar Arewa maso gabacin Najeriya gabaki ɗaya, ya kuma kunshi tanade-tanade da wannan rahoton ya kunsa na inda za a sake ginin musamman wuraren da wannan masifa ta Boko Haram ta addabe su.
Kawar da shingayen binciken sojoji bai yawaita a yankin na Arewa maso gabas ba, da hakan bai rasa nasaba da tsaro. Wasu 'yan sa-kai da suka hada da 'yan banga da mafarauta barayi na ganin lokaci yayi da za a ba su dama su ba da tasu gudumawar wajen samar da tsaro, musamman ma da lamarin ya hada da 'yan fashi da makami, barayin shanu da masu sace mutane don samun kuɗin fansa. Shehu Aljan da kan yi aiki da 'yan sanda wajen yaki da barayi na da wannan ra'ayin.
Irinmu ƴan kunan bakin wake a jeji, ya kamata a kirawo a zauna da mu a yi training ƴan sanda, wanda in wata ɗaya za mu yi da su a jeji, mu je mu yi wata ɗaya da su a jeji, mu tsakulo ɓarayin nan na shanu da ƴan kidnapping da ƴan fashi da makami nan, mu shigo da su don a rage ba yawan yawo da sarin a cikin gari ba, ba yawan razinin mutane da hayaniya a cikin gari ba, bala'i na gefen gari ba. Abin ya ɓaci. Su ba mu wata uku an daina iskanci nan kaf a jahohi na wallahi.
Shehu Aljan, cika baki kake ko kuma wannan maganar har zuciyarka da gaske kake?
To ranka da ai cika baki ne ke zo mu je nuna maka barayin mana. Ga su a tare, wani barawo ma shekara 20 ba iya kama shi ba, amma duna kama shi. Gashi nan ga su a tare.
Sufetun ƴan sanda Solomon Arase, wanda ya ƙara yawan jami'an sintiri kan manyan hanyoyi don mai gurbin shingayen da aka kawar, ya ba da umarnin kawar da shingaye da jami'an kamishiyo na ƙananan hukumomi ke yi. Da ya ce hakan hanya ce ta kwaci kudaden mutane da kawo tangarda a manyan hanyoyi. Sufetun ya ce daga yanzu za a damƙe duk wanda aka kama da saba wannan umarnin. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To an gaishe Kamal Nasiru, kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Sa shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka yi mata lakawan ka hidima Allah ne zai dafa maka idan zaka bi dole gima kai ce kai kafi son ai haka bayan haka ba daidai bane haka dole ta sa ai haka kai amfani da karfin mulki ka manta ba shi dore maka don haka shugaba
to madalla kada a shagala har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe 3:11 na tsakar dare yanzu kuma ga shirin mu na gaba
riga kafi tambarin lafiya masu sauraron rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin ga Nasiru Yakubu birnin Yaro nan da tanadin da suka yi wa wannan fili a yau Nasiru gare ka
Hajiya Jummai sannu da kokari a jihar Bauchi an gudanar da taron fadakar da sabbin hakimai a masarautar Das domin bayar da goyon baya wajen yaki da fatattakar cutar polio a jihar Bauchi da Najeriya baki daya inji wakiliyar mu Amina Abdullahi Girbo
cikin zagayen da mai martaba sarkin Das Alhaji Usman Bilamin Usman yake yi dangane da wayar da kaiwa hakimai saboda samun wasu sabbin hakimai da aka kirkiro da su a jihar Bauchi a wannan karan ya fara ne da masarautar sa
dalilin kafa wannan komiti na sarakuna kamar yadda na faɗa muku tun daga 2009 take aiki da ma'aikatan da ke kafa har zuwa yau saboda a kyautata tsarin kiwon lafiya ne a Nigeria da kuma jihar Bauchi musamman ta hanyar wayar da kan jama'a don su buƙaci tsare-tsaren kawar da cutar shan'a wato fulatun da ake fatan cimma su ne na farko don a samu ingancin tsarin rigakafi na yau da kullum wato routine immunization da kuma wadda ake bi gida-gida a dukkan ƙananan hukumomi wadda shi zai taimaka wajen da cutar shan'inna kuma ta kaita yaduwar sauran cututtuka da rigakafi ke rage yaduwarsu wannan shi ne ɗaya daga cikin ayyukan da ake son hakimai su yi sannan kuma na biyu ana son sarakuna su ba da nasu gudunmawa wajen ƙarfafa kiwon lafiya a mataki na farko in aka yi la'akari da matsayinsu a tsakanin al'umma wajen za a taimaka wajen ba da goyon baya ga ita hukumar kiwon lafiya a mataki farko shi pharmacist jamawa yake jagoranta dukkan yankunan mu suna da asibitoci na kula da yara so yana da kyau a ba su haɗin kai da goyon baya domin a samu a cimma nasara wannan hanyoyin da za a cimma wannan burin kuwa su ne kamar haka sarakuna su matsayin shugabanci a wannan fanni na rigakafi kamar yadda aka shigo da tsari na sarakuna cikin kiwon lafiya din mataki na farko da rigakafi a duk inda sarki yake cikin kwamiti kamar na jihar Bauchi ina jagoranci na wannan kwamiti na mobilization haka duk faɗin jihohin nan na arewa sarki ke jagoranci sannan a samar da dukkan taimako da ake buƙata dukkan abin da an ga zai inganta wannan aiki ko hakimi yana da daidai da tashi tsaye a kai ba da tashi tsaye sannan kuma musamman ita karamar hukuma idan wani sa'i aka fahimci akwai rashin fahimta tsakanin ma'aikatan asibiti da karamar hukuma to hakimi zai shiga cikin tasar tasu inda wani gudunmawa da karamar hukuma ya kamata ta baya aka ga wani sa'i saboda halin bil'adam muna ɗan tauri ma abin hakimi yana da daidai ya shiga cikin wannan al'amari sasanta ya jawo hankalin ciyaman na karamar hukuma ko kansilan sa ko dabitin ciyaman ko sakatari a ga yadda za a haɗa kai domin a samu kuma nasarar wannan aiki.
Mai martaba sarkin Das kenan Alhaji Usman Bilyamin Usman Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Girbo a jihar Neja kuwa
wani maganin rigakafin kamuwa da cutar fitsarin jini da kuma kumburin ciki da aka baiwa wasu ɗaliban makarantar firamare a jihar Niger ya haifar da matsala ga yaran. To amma jami'an kiwon lafiya a jihar Niger sun ce an saba wa ka'idar shan maganin ne shi yasa aka samu wannan matsalar. Maganin dai da aka bada shi a karamar hukumar Kwantagora shiri ne na haɗin gwiwa a tsakanin ma'aikatar lafiya ta Najeriya da kuma ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Alhaji Adamu Kwantagora shine yayi magana a madadin iyayen yaran da aka baiwa wannan magani.
To washe gari bayan sun je makaranta sai suka dawo, wata ma dole sai aka kawo ta, ta kuma kai shekara 16. Yan uwanta suka ruko ta suka kawo ta gida. Tun misalin karfe 11 na rana ba ta halka ba sai karfe 7:30 ta na yamma idon ta ya dan jujuye haka, sai da muka aka bata wasu yan kwayoyi nan sannan ta farfado. Bayan ta farfado ta tambaye ta me yasa mu, tace maganin ne aka bata ta sha shi ya kawo mata wannan matsalan.
Kai mu hukuma bayani.
To gaskiya na so in kai, sai yaran yan uwanta suka ce an ce kowanne yaro da aka ba magani ya samu lalura ana neman iyayen shi a makarantan. Ni kuma na ce ma da ni da yan uwana cewa ba wanda zai je lokacin da ya kamata a kira mu kai a bada magani, ya kamata a kira mu ayi mana bayani, ba bayan an bayar ba inda wani matsala ne na mutuwa haka da yanzu an gama ba mu ce ba.
To shi ma dai shugaban karamar hukumar Kwantagora Alhaji Talaha At-Tahiru ya ce sun samu labarin aukuwar wannan al'amari.
Ke mun samu amma na saki kiran ES Education Secretary, nace ga bayanin da nake ji, nace sauri ya nemi malaman nan da suka zo daga can Abuja da Minna, suka kuma ƙara bayani suka ce ai a cikin lecture da suka yi mahiri masoci sai masu bayanin haka, saboda yanayin jinin dan adam za ga magani amma bai an shi jinin shi ba.
Nace kaman ba za ku rubuta musu cewa ga matsalan da aka samu bayan sun bada maganin ba?
Ai ba su wuce ba, don ai ba za ka bada magani ka wuce ba, mun ce su tsaya su ga yanayin, kuma sun tsaya sun gani, shi yasa ga abin bai kawo wani kace na ce ba.
To amma director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Usman Muhammad ya ce lamarin ba wata matsala ba ce, illa dai yaran sun sha maganin ne a daidai lokacin da suke jin yunwa. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Minna a Najeriya.
An hakikance da cewa hanya mafi sauki na haihuwa lafiya shine ziyartar asibiti ga mata masu juna biyu. Dr. Nasiru Sani Gwarzo babban likita ne dake aiki da ma'aikatar lafiya ta ƙasa Abuja, shine ya bayyana haka.
Abinda ya kamata a sani shine tazarar asibiti tanadar ta ake yi. Idan mace ta san tana ƙauyen da ba asibiti, ranar haihuwarta ta kusa, a tafi asibiti tun kafin lokacin ya zo. Dan bazan ba da shawara an ce a jira sai ran da gwamnati asibiti a kauye ba. Wannan mata za ta iya mutuwa kafin wannan ranar. Amma idan kin san garin ku da nisa, to an ce mai kurmin ido daure yake fara kuka, sai ta tafi garin da yake an kusa abin nan. To amma abin damuwar shine ba a zuwa asibitin sai an gwada haihuwar a gida ungozoma ta kasa. Kuma duk ran da aka ce da kai ungozomar kauye kaza ta kasa, to matan nan gawa za a kawo muku asibiti. Ta kusa mutuwa. Tana zuwa an riga an abin nan. Idan ka duba ta, ungozoma ta gwada, an yi jike-jiken, an yi turaren, wanzami ya yi ƙari, an ji mata ciwo. Kafin a zo da ita asibiti, sai ta mutu a hannunku. Sai a ce kuma mata ai in an je asibiti mutuwa ake. To da mu mutuwar aka kai. To wannan shine shawara ta. A je asibitin tun kafin naƙudar ta gagara.
Sunana Idris Aliyu Dauda. Shin ina son in gane cin ko al'ada tana taimakawa game da rashin son mata zuwa awo ko wajen haihuwa?
Gaskiya al'adunmu suna dan ba mada ba, suna taka rawa mummuna, domin ni na ji wanda ike min tutiya a gabana ice ƴaƴansa 11 ice shi tunda yake ba taɓa zuwa asibiti ba a gidansa, kuma alfahari yake da wannan. Ni kamar mutum ya zo ina bugun kirji ya ce ai ni jahili ne tunda nake ban taba karanta littafi ba, a kaga ba zai burge ka ba. To yawancin mutanen mu yanzu idan ka je ka saurari hirar su, mutum bugun gaba yake shi gidansa an yi haihuwa kaza ba a taba zuwa asibiti ba kuma an haihu lafiya. Kaga mu wannan laifi aka yi mana. Sannan su kansu matan basu gane ba, zaka ga mace ta haihu haihuwar ta tara ko ta goma, tana bugun kirjin cewa ita tunda ta fara haihuwa bata taba zuwa asibiti ba. Haka take haihuwa ai wance lafiya Allah ya bata. Tunda take haihuwa bata zuwa asibiti sai kaga ta burge al'umma ko? To mu a wurin mu kowace haihuwa tana da hadari. Kaga haihuwa fari tana da mummunan hadari. Wacce ta dan fita sauki haihuwa ta biyu. Haka kuma za a kuma juyawa da an kai haihuwa ta hudu to mun fara shiga tashin hankali.
To karshen shirin kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka hada wannan shirin, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya.
To madalla yanzu kuma sai labarun da suka dauki hankalin jaridun kasar Ghana tare da Baba Yakubu Makeri.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Telegraph wacce ta rawaito cewa an halaka kaji 300 dake dauke da cutar murar tsuntsaye a garin Obuasi dake jihar Ashanti. Jaridar ta ce katoman gundumar Obuasi Kwasi Ofori Ajiman da ya tabbatar da wannan labarin ya ce an gano wannan cutar ce a wata gidan gona dake cikin gundumar. Jaridar Telegraph da ta kara da cewa katomar ya bayyana ma wasu kafofin yada labarai a nan birnin Accra cewa kimanin mako biyu kenan da hukumar sa ta gano wannan labarin, kuma nan da nan ta sanar da hukumar bada agaji lokacin bala'i ta Nadmo ita kuma ta halaka kajin bayan an gwada kwayar cutar kuma an tabbatar da ita. Yarina ta ce a fadar katomar dai ana nan ana binciken sauran gidajen gonar kaji a cikin gundumar don hana yaduwar wannan cutar. Jarida Telegraph ta ce kwana-kwanan nan ne aka samu wasu labarai na murar tsuntsaye a birnin Accra da Tema da kuma jihar Volta inda aka halaka kaji 30,000. Sai kuma jaridar Delegate wacce ita kuma ta rawaito labarin wani nazari da hukumar yaki da kanjamau ta yi wanda ya bayyanar da cewa matasan kasar na kamuwa da cutar kanjamau. Jaridar ta ce wannan nazari da aka yi a bara ya kuma bayyana cewa kimanin kashi 50 ne na matasan kasar suke kan hadarin kamuwa da cutar, sai dai baki ɗayan yaduwar cutar a cikin kasar da ya tsagaita. Jaridar Delegate ta kara da cewa da yake kaddamar da rahoton nazarin muƙaddashin tsara shirye-shiryen hukumar kiwon lafiya Emmanuel Ankra ya ce ya kamata dai a sa himma wurin takaita hayaduwar cutar tsakanin matasan kasar. Yace abin damuwa shine matasan da suke kamuwa da cutar dai yan tsakanin shekaru 15 ne zuwa 24. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times ta bugo hurici ne na ministan mata, yara da kare jinsi Nana Oyelita, inda take bayyana murnanta da mataki da shugaban kasa ya dauka na nada mace a matsayin shugaban hukumar zabe ta kasa, wanda hakan dai na zama kwarin gwiwa ne ga matan kasar. Jaridar Ghanaian Times ta ce da take ci gaba da bayani, Nana Oyelita ta ce wannan mataki da gwamnati ta dauka na tabbatar da ta amince da kokarin da mata suke yi a cikin kasar. Jaridar ta ce shugaba John Dramani Mahammad shine ya zabo Mrs Charlotte Osei ta maye gurbin Dr Kwajo Afarin wanda ya ritaya. Ita kuwa sabuwar shugaban hukumar zaben za ta yi aiki ne tsawon shekaru 22 sa'annan ta isa shekaru na ritaya. Idan muka leka jaridar da Chronicle za mu ga jaridar ta rawaito cewa akwai wasu jama'a da ɗaiɗaikun mutane da suke kokarin su bata mata suna, alhali kuwa ta nuna kwarewa shekaru da dama a fannin yada labarai da aikin jarida. Jaridar da Chronicle ta ce wani ma'aikaci nata ya je ofishi sai ya ga wasu jama'a ko wasu ɗaiɗaikun mutane sun shirya labarai a yanar gizo daidai kamar jaridar ta Chronicle, suna ikirarin su ne Chronicle ta ainihi. Jaridar ta ce wannan labarai da wannan dandali yake yadawa suna daukowa ne daga ainihin jaridar ta Chronicle da kuma hotuna duka suna dauka ne suna bugawa tamkar su ne Chronicle na ainihi, amma sai suna rikita labarai da kuma baki na labaran, wanda hakan dai yana zama tamkar bata suna ne ga ainihin jaridar ta Chronicle inda take kashedi da duk mai yin haka ya daina. Da wannan muka kawo karshen sharhin jaridun mu na Ghana. Baba ya kuma ke risashin Hausa na murya America Accra Ghana.
Kamalalla mun gaishe ka Baba ku albarkacin watan azumi ga nasiha daga na wannan watan mai alfarma.
To bismillahir rahmanir rahim. To manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace rahimallahu ra'an samhan izaba'a wa samhan izashtara wa samhan izaqala wa samhan izaqtala, rahama Allah ta tabbata ga mutumin da ya zama mai rangwame mai sauki, wato idan ya zama yayi ciniki, haka kuma ya zama mai sauki mai rangwame idan ya saya, haka kuma mai sauki mai rangwame idan ya biya bashi, mai sauki mai rangwame kuma idan ya je wajen karɓar bashi. Wato wannan hadisi malmunin sa abinda ya kunsa yana nuna muna ga ƴan kasuwa a wajen sayarwar su ana buƙata a babin shari'a don su samu wannan rahama da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce rahama Allah ta tabbata ga mutum mai yin haka. dan kasuwa ya zama mai sauki a wajen kasuwancin sa, wato ya zama yana yi wa mutane rangwame a wannan koda ba lokacin azumi ba. To ballantana idan lokacin azumi yayi, lokacin da Allah madaukakin sarki ya kwadaitar da a ciyar da mai azumi domin a samu falala, lokacin da Allah madaukakin sarki ya kwadaitar ga a yawaita sadaka da yawan kyauta domin a samu falala, kowane mutum da aljanna da wuta zai same su a babin abin da yake a kansa. Dan kasuwa yana a babin sana'a, to idan ya kasance mai rangwame mai sauki, to zai shiga cikin wannan addu'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam, tashi ma zai samu rahama da rangwame a ranar alkiyama. Amma in yadda mai tsawwala farashi da neman ganin tunda wata dama ta samu jama'a suna da bukata, kuma shi abin nan ya samu shi da sauki, shi yace saboda ganin bukatar jama'a bari ya tsawwala farashi, to wannan ya nuna kuntatawa da cutarwa ga al'ummar musulmi a lokacin da ake neman a samu sauki. Saboda haka kenan shi sakamakon sa a wajen Allah shine irin yadda ya tsawwala mutane, shi ma za a tsawwala masa akan haka. To da wannan hadisi muke kira ga ƴan kasuwa a irin watan Ramadan, idan ya zama ma'abuta waɗansu addinai, idan lokacin bukukuwan su yayi, sukan rage farashi, wato dan zai jama'a su samu sauki, to mi zai hana mu al'umma musulmi ya zama mun yi aiki da wannan umarni na manzo sallallahu alaihi wasallam domin mu samu sauki a ranar alkiyama, kuma mu faranta ma ƴan uwan musulmi rayuka a cikin wannan wata don mu samu sauki a ranar alkiyama.
Sheikh Muhammad Isa Talatan Mafara kenan daga Sokoto.
To yanzu kuma mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Mai magana Malam Hani daga nan Karazu Nazuwa Gudumari a rejin Bifa Tantoriya Nijar. Kansu Zala Muhammadu Buhari ya yi hankuri wajen nade-nade waɗanda suka wanda sai a ba su makamai. A yi hankuri da nade-nade.
Mai magana Alhaji Ali Kiraki da Yishu a jihar Yobe. Ni na kira ne ga kasashen Afirka su ɗau mataki sosai akan kasar Burundi, musamman da gurin da shugaban kasan yake na tsayawa takarar shugaban kasa a karo na uku. Duk da kashe-kashe da yake ta faruwa a kasar, masu gaba ya shure kiraye-kirayen da ake masu na kada ya tsaya takara. Wannan ya nuna kenan shi ba al'ummar kasar Burundi ne a gabansa ba. Mulkin kasa da sace-sacen kudin kasar. To don haka muna fata kasashen Afirka za su wuce su ɗau mataki akan wannan shugaban kasa Pierre Nkurunziza.
To yanzu kuma kafin mu karkare mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai, amma wannan karon a takaice.
To a takaice, Prime Minister Girka Alex Tsipras ya faɗi jiya Laraba cewa ya himmantu ga shirin gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ranar Lahadi game da sharuɗan taimaka ma ƙasar da masu ba da bashi na Turai suka gindaya. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗi jiya Laraba cewa Amurka da Cuba sun amince su sake kula dangantaka, kuma wato suna shirin sake buɗe ofisoshin jakadancinsu a birnin Washington da Havana a ƙarshen wannan watan, a yunkuri na baya-bayan nan na kawo ƙarshen takaddama tsakanin ƙasashen biyu.
To madalla, yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar. Ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin na Jummai Ali na Sai Bango Ya Tsage. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai Cubahiro Jidone da ya ba da umarni, sai injiniyanmu na wannan lokacin Jim Hammer, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.